dukkan wata fassara da ake nema a duniya ita ce fassarar kyau bata taba zama mai kama da model ba domin ita da kanta model ce kuma role model ce
gidan mijinki dadin abinki gidan mijinki dadin mominki gidan mijinki burin yayarki gidan mijinki ribar kawarki amarya
congratulations dai
amarya
congratulations
dai amarya
congratulations dai
tango
congratulations dai
jewa ashe da wanda baki ka zabuwa mijinki dan madubin dubawa kai rashin jini rashin iya zagawa kai rashin zuwa rashin iya aikawa an goyi zakai ka dacewa tun daga shahara an daurawa farin cikin ka ka gaza boyewa dole sai gani sai kyalewa saboda yanzu ka shiga tarkon wa wa tazo shikenan
amarya
congratulations dai
amarya
congratulations
congratulations day
Amaria Dango
congratulations
happy marriage life
congratulations day
husband and wife
congratulations day
shubo new life
congratulations
number 6 and 5
congratulations
may we do not time
congratulations
kai daga kallon
congratulations
day everything is fine
congratulations
Amaria Amaria,
congratulations day.
Amaria,
congratulations day.
Amaria,
congratulations.
We love you, Amaria.
Congratulations.
Yeah, Amaria.
Congratulations day.
Yeah, 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 yeah.
Congratulations day.
Amaria, mu da ke ainuwa da shan Allah ne mu. Ma ga wanda zai iya zige mu. Rabbana ya kan iya ci da mu. Shi yasa muka sanu aka gane mu. Ba mu jin batun mai zagin mu. Mujin batun mai bacin mu tunda rabana zai saida mu lokacin da bai iya amsa mu yafiyar mu ta bar harshen mu babu yanda zai iya tausa mu zamu ga shi tube jiki baka ya bai da abin cewa amariya
congratulations day
amariya
congratulations
day amariya
congratulations day
tango
congratulations day
Congratulations,
Amaria Dango.